alhazai tashi ranar 21 ga wannan wata da muke ciki ne za a fara jigilar alhazan Najeriya zuwa kasa mai tsarki kuma bana za a fara ne da jihar Kogi waɗanda ake sa ran za su fara tashi daga filin jirgin Nnamdi Azikiwe dake babban birnin tarayya Abuja a wani taron masu ruwa da tsaki wanda shugaban hukumar alhazan Barisa Abdullahi Muktar ya jagoranta an yi la'akari da wasu sabbin tsare-tsare kamar yadda ya bayyana
wani la'akari da sabon tsarin da gwamnatin Saudiya ta fito da shi na a gama sanin alhazai kafin ƙarshen watan Rajab wanda mu ga al'ada mutane ma ba a tunanin tafiya aikin hajji sai bayan watan Ramadan amma gwamnatin Saudiya ta ba mu dama har zuwa ƙarshen watan Shawwal duk da haka mutanen mu suna da sanyin jiki wajen la'akari da wannan sabon canji
wani abu da yake daukan hankali a taron shine batun adashin gata ga Abdullahi Muktar ya zayyana yadda za a yi
to domin magance wannan magana na canjin lokaci wanda gwamnatin Saudiya ta fito da shi kuma ya yi daidai domin in za ka marabci baki daga sassa daban-daban na duniya yana da kyau ka san adadin mutanen da za ka marabta domin kai musu tattali to yanzu mun yanke cewa kowace hukumar alhazai ta jiha ta je ta buɗe asusu ta fara karɓar kuɗin mutane waɗanda suke son su tafi aikin hajji nan da shekara biyar kuma mutanen nan za su iya biyan kuɗinsu kaɗan-kaɗan-kaɗan-kaɗan a matsayi na gwamnatin tarayya ana nan ana duba dokoki da za a ɗabbaƙar domin tabbatar da cewa waɗannan alhazan an tabbatar da cewa babu wanda ya cinye musu kujerarsu kuma kuɗinsu an sanya shi a cikin kasuwanci na halal yadda za a iya samun riba kuma ribar nan a baiwa shi ma alhaji ita ma gwamnati za ta samu fa'ida shi ma alhaji zai samu fa'ida idan kuɗin alhaji ya kai daga ribarsa bai buƙatar ya cika komi to sai amfani da ribarsa a cika masa kuɗin tafiya aikin hajji
a bana an samu wani sabon tsari na ɗaukar hoton yatsun maniyyata tun daga gida Najeriya da ƙarin bayani
ofishin jakadanci na Saudiya da ke Kano mun cimma fahimta da shi a kan za su je kowace jiha har da jihar Borno domin su ɗauki hotunan yatsun hannun alhazansu
yaya jihohi ke shirye-shiryen aikin hajjin na bana shugaban ƙungiyar ciyamomin hukumar alhazai ta ƙasa Abubakar Sarkinfawa Dambo ya yi ƙarin haske
to alhamdulillah a jihar Zamfara hukumar aikin hajji ta jihar Zamfara da ke hukuma ce mai cin gashin kanta tun yi mun shirya tsaf don ganin an yi ma hidimin alhazai bakin Allah a dukkan shirye-shiryen da ya kamata a ƙasa mai tsarki mun tanadar musu masaukai wadatattu mun tanadar musu masu ciyar da su mun an yi tanadi motocin sufuri da duk abin da ya kamata mu tanada a ƙasa mai tsarki an tanade shi kuma a nan gida Najeriya sansanin alhazai na jihar Zamfara shi yake tsaf kuma mun kiyaye da bankunan da zai ba maniyyata guzurinsu da kuma shirin sufurinsu zuwa hilin jirgin sarkin musulmi Abubakar da ke Sokoto da kuma tanadin cikakken tsaro don ganin an kare lafiya da dukiyar maniyyata
Hukumar alhazan Najeriya ta ce kudin kujerun bana bata kai na bara ba saboda faduwar dalar Amurka a kasuwan canji. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.